This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 12 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun ce babu wani tasiri da zanga-zangar da kungiyoyin kwadago na NUC da TUC za ta yi bayan da suka rufe shalkwatar hukumar kula da harkokin wutar lantarki ta Najeriya a sassan kasar daban-daban. Bayan haka za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar Rivers a kudancin Najeriya na ƙara zurfafa. Bayan da a kwanan nan gwamnan jihar ya faɗi cewa daga yanzu ba zai ƙara durƙusawa kowa ba, sai dai ya maida hankali akan al'ummar jihar Rivers, duk da sulhun da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sa baki aka yi.
Dama abu ne wanda muna da masaniya cewa zai sake dawowa, domin tun farko dama kamar ka kashe maciji ne baka sare kansa ba. Na farko dai idan ka duba sa baki da shugaban ƙasa yi waɗannan ka'idodi takwas wadda aka cimma.
Alhaji Yakubu Aliyu kenan, kusa a jam'iyyar PDP ta jihar Rivers. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma, inda za ku ji ƙorafin 'yan ƙungiyar Yofa masu rajin ci gaba da kare muradan al'umma a jihar Jigawa akan aikin da gwamnatin Najeriya ke yi na sabunta hanyar Kano zuwa Hadeja da tafi ta garin Gumel a jihar Jigawa. Muna nan kuma tafa da shirin labaran wasanni a takaice daga nan Washington DC. Amma kafin nan a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Michael Cohen, wanda aka samu da laifin ƙarya a baya, tsohon lauya kuma da ya taɓa yi wa Donald Trump aiki a matsayin mai shirya dabarun siyasa, ya fara ba da shaida a kansa a yau Litini a birnin New York. Yana shaidawa masu taimakawa alƙali yanke hukunci yadda bisa umarnin Trump ya taimaka wajen biyan kuɗaɗen toshiyar baki domin ɓoye zarginsa da ake yi na yin ladata yayin da ya tsaya takarar shugaban ƙasa a shekarar 2016. Cohen ya shaida yadda ya sasanta akan biyan dalar Amurka 30,000 ga wani mai tsaron gidan katafaren ginin Donald Trump a birnin New York, wanda aka gano zargin da mutumin ke yi ƙarya ne, wanda yake cewa Trump ya haifi wani ɗa ba tare da aure ba. Daga baya Cohen ya shaidawa masu taimakawa alkali yanke hukuncin mutum 12 cewa ya taimaka wajen tattauna batun biyan dalar Amurka 150,000 ga Karen McDougal, mai tallace-tallace wanda aka gudanar a wani kanti na sayar da kayan abinci National Enquirer, domin hana yin magana a bainin jama'a game da ikirarin da take yi na kulla mu'amala na tsawon watanni 10 da Trump a shekarun 2006 da kuma 2007. Trump dai ya musanta ikirarin na McDougal, yana cewa wannan mu'amalar da take zarginsa da shi ba gaskiya ba ne, kuma ba a sa ran za a gayyato ta ta ba da bahasi a wannan shari'a da ake yi. Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin a arewa da kudancin Gaza, yayin da hukumar lafiya ta Gaza ta yi kashedin fuskantar karancin mai, wanda injinan janareto da motocin ambulan za su yi aiki da shi, lamarin da ke neman kassara tsarin kiwon lafiyan yankin. Shaidu sun ba da labarin faɗa da aka gwabza a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya wanda ke arewacin Gaza, wanda kuma wani bangare ne da sojojin Isra'ila suka koma domin fatattakar 'yan kungiyar Hamas, wanda sojojin suka ce kungiyar tana kokarin tattara kanta a wurin. Mazauna birnin Rafa sun ce hare-hare ta sama da ƙasa ya ƙara ƙaimi a birnin da ke kusa da iyakar Gaza a ƙasar Misira. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana rashin amincewar Amurka ga hare-haren sojojin ƙasa, wato sojoji a ƙasa a Rafa, yayin wata hirar wayar tarho da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage mara matuka guda 31 da makamai masu linzami da Ukraine ta harba wasu hare-haren cikin dare. Ma'aikatar ta ce jirage bakwai marasa matukan da makamai masu linzami hudu ne aka harbo a saman yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Kana an lalata wasu jiragen guda 8 a yankin Kursk, an kuma gano wasu hudu a yankin Lipetsk. Harin na Ukraine da ya fi mai da hankali ne a yankin Belgorod mai iyaka da kasar Ukraine din. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuka 12 da makamai masu linzami 12 a nan Belgorod. Masu aikin ceto a Afirka ta Kudu sun ci gaba da aiki a yau Litini da neman waɗanda suka tsira da rayukansu amma suka makale ƙarƙashin buraguzai mako guda bayan rugujewar wani bene da ake ginawa. Masu aikin ceton sun ƙara samun ƙwarin gwiwa ne a ƙarshen mako yayin da aka gano wani ma'aikacin ginin da ya tsira da ransa ba tare da abinci da kuma ruwa ba. Hukumomi sun ce ma'aikatan ginin 24 da suke aiki a benin mai hawa 5 da ya rushe tun ba a gama ginawa ba. An tabbatar da mutuwansu yayin da wasu 28 kuma suka bata, lamarin da ake ganin ka iya kara yawan waɗanda suka mutu har zuwa sama da 50. A ƙarshe, 'yan sandan Birtaniya sun tumi wasu mutane uku da laifin taimakawa hukumar leƙen asiri ta Hong Kong a daidai lokacin da ake ƙara samun fargabar cewa ƙasashe masu adawa na ƙoƙarin yin katsalandan ga tsarin demokuraɗiyya da kuma harkokin tattalin arziki a Birtaniya. Mutane uku suna cikin wasu 11 ne da 'yan sandan yanki, wato masu yaƙi da ta'addanci, suka kama a farkon wannan wata na Mayu a Yorkshire da kuma London, inda suka yi amfani da wani ɓangaren doka da ta bada damar tsare duk wanda aka yi zarginsa da hannu a lamarin tsaron ƙasa da kuma leƙen asiri ba tare da sammaci ba. An saki sauran mutane 9 ba tare da wata tuhuma ba. Wannan sanarwar na zuwa ne yayin da Prime Minister Rishi Sunak yake shirin gudanar da jawabi a yau Litinin, inda ake sa ran zai ce Birtaniya na fuskantar ƙaruwar yiwuwar fadawa cikin mummunar makoma sakamakon barazana daga ƙasashe masu adawa da suka hada da Rasha da China da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Tankiya da China ta ƙara ta'azzara ne a bara bayan da aka kama wani mai nazari a majalisar dokoki kan zaton leƙen asiri wa Beijing, tuhumar da jami'an China suka musanta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Duk da cewa kungiyoyin kwadago na Najeriya, wato NLC da TUC, sun tare kofar shiga shalkwatar hukumar kula da harkokin wutar lantarki ta Najeriya, wato NERC, da ofishin kamfanonin rarraba wutar lantarki na Discos a sassan kasar daban-daban, wasu 'yan Najeriya sun ce babu wani tasiri da matakin zai yi saboda yadda 'yan kasar suka ci gaba da gudanar da harkokinsu yadda suka saba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Everybody knows that Nigerians are suffering. Even with the increase, the supply is not even there. And therefore, we are calling on the federal government to immediately reverse. Otherwise, there is no going back.
Wani jagoran kungiyar kwadago ta Najeriya kenan a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya, wanda ya ce sanin kowa ne, 'yan ƙasa na cikin wahala, kuma ƙarin da aka yi ba a samun wutan yadda ya kamata, yana mai kira ga gwamnati da ta koma kan farashin da, don kuwa ba gudu ba ja da baya da matakan gaba da za su ɗauka idan gwamnati ba ta yi yi abin da ya kamata ba. A birnin tarayya kuwa shugaban kungiyar NLC a matakin kasa Joe Ajero ne ya jagoranci zanga-zangar rashin amincewa da karin kudin wutar lantarkin da aka yi a shalkwatar hukumar kula da sha'anin wutar lantarki dake Abuja. Yan Najeriya daga shiyoyin kasar kama daga Kano, Filato, Bauchi, Kaduna, Niger, Lagos da dai sauransu sun ce lallai kungiyoyin sun rufe ofisoshin discourse amma basu ga wani tasiri da zanga-zangar yayi a kasa ba kamar yadda za ku ji a bakin wani mazaunin jihar Kano.
Wato impact din gaskiya babu wani abu tunda mutane basu basu goyen baya bane daya. Na biyu sun yi limitin kansu ne offices na Kedko kuma da suka je wajen ma kamar picketing suka yi na wannan lokaci ko a din sa ganye a dan yi waki-waki. Mutane basu ma damu ma da abin da ake yi ba gaskiya. Bai tasirin da su kansu kai tsammanin zai ba.
Sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar NLC Comrade Nasir Kabir ya ce
zan ce alhamdulillah wannan zanga-zanga yayi tasiri ko makaho dai yazo wannan guri ko yake Abuja da sauran jihohi ya san wannan abu tayi tasiri dama wannan hukunci ne da muka dauka cewa mun ba gwamnati wa'adin kwana uku da lalle lalle sai an cire wannan zalunci da aka yi ƴan Najeriya na karin wannan wuta to amma sai ya zamana har abinda ya kama ijiya bamu ga abin da ya canja ba to shi yasa yau muka zunduma wannan zanga-zanga na ƙasa baki daya inda duk wani ofishoshi da kika sani na wutar lantarki a ƴan Najeriya sun shaida mun tsaida duk wani harkokin su most especially NERC dinnan duk mun rufe su kuma babu wanda ya aiki a ina mai tabbatar mu ƴan Najeriya cewa wannan abu ba karamin gagarumin nasara yayi ba tunda ita gwamnatin ai ta san me muke nufi kuma sun ga wannan zanga-zanga ta lumana ne amma ko mun jaye duk ma'aikatan mu ko mun tabbatar da cewa babu inda akai aiki to haka kuma zamu ci gaba da wannan abu sai dai idan wannan hukuma ta fito ta jaye wannan zalunci da aka yi ma mutane wanda idan muka yi shiru bamu san nan gaba me za a tashi a ga ƴan Najeriya ba
mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma shugaban kamfanin kasuwanci da zuba jari na GITC Malam Baba Yusuf ya ce tasirin da kungiyoyin NLC da TUC ke yi ya ragu kwarai
kana zanga-zanga da kungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka yi a yau don game da neman dakile wannan karin kudin lantarki da ma'aikatan da suke bada kudin lantarki a kasa suka yi na mu gani amma yawanci mu sani cewa tasirin NLC da TUC ya ragu kwarai da gaske a shekaru da suka wuce zuwa saboda ana zargin su da hada kai a bayan fage da gwamnati idan suka yi wannan kurari daga baya ana ganin suka danyi samu wata yar yarjejeniya ta bayan fage wasu ma har ana zargin su da karban wasu kudade sai su shiru kuma abin ya zo ya wargaje shi dai talakan Najeriya ci gaba da wahala to saboda haka su dai NLC da TUC ina kira gare su kada su bari lokaci ya kai zummar al'umma su gaji da su arena su gwamnati kuma ta ga ta gama sa su a cikin wani hali na ba za su iya daukan maganar su ba kuma a wani bangaren ana ganin suna sa hannun su harkar siyasa saboda haka a siyasance sun dauki wani sahu shi ma yana kawo musu tsaiko
idan ana iya tunawa gwamnati ta sanar da janye tallafin da take baiwa bangaren wutar lantarki da kuma karin farashi akan tsarin bandi ne a farko-farkon watan Afrilun lamarin da kungiyoyin kwadagon suka nuna rashin goyon bayan su akai ya kai ga fara zanga-zangar na yau Litinin a fadin kasar Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Halima Abdulrauf rikicin siyasar jihar Rivers a kudancin Najeriya na ƙara zafafa tsakanin gwamnan jihar Sim Fubara da tsohon gwamnan jihar Nyesom Wike a kwanan nan gwamnan Fubara ya bayyana cewa daga yanzu ba zai ƙara durƙusawa kowa ba sai dai ya maida hankali akan al'ummar jihar Rivers da ya dauki alƙawarin yi masa aiki bayan haka gwamnan ya ce sulhun da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya sa baki aka cimma ba shi a yanzu Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lami da Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
Indai ba manta ba a baya-bayan nan gwamnan jihar Taribas Musa Siminilayi Fubara ya yi wani furuci kan cewar daga yanzu ba zai durƙusawa kowa ba in banda jihar Ribas da ya dauki rantsuwar yi wa aiki haka kuma ya ce ƴan majalisun nan 27 waɗanda suka kori kansu wanda suka bar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar wadda shi gwamnan ke ciki suka koma jam'iyyar APC sun rasa kujerunsu haka kuma maslahar da aka samu wadda aka samu sa bakin shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu. Gwamnan ya ce ba ita a yanzu. Haka kuma wata babbar kotun jihar ta Rivers ta yi wani hukunci a karara inda ta bayyana cewa 'yan majalisun nan 27 sun rasa kujerunsu wanda suka bar jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC a jihar ta Rivers sai dai a shirya wani sabon zabe. Ga abinda wani kusa a cikin jam'iyyar ta PDP mai mulkin jihar ta Rivers ke faɗi.
Na Alhaji Yakubu Aliyu, shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP na 'yan arewa mazauna jihar Rivers. To, a halin da ake ciki dama abu ne wanda muna da masaniyar cewa zai sake dawowa, domin tun farko dama kamar ka kashe maciji ne baka sare kansa ba. Na farko dai idan ka duba sa baki da shugaban kasa yi wa'annan abin da ake kira resolution, ma'ana ka'idodi 8 wanda aka cimma, ko ko sharadi 8 wanda aka cimma a lokacin da aka zauna tsakanin bangaren shi gwamna da kuma bangaren tsohon gwamna, wato Nisa Wuke, dukansu babu wanda yake kan tsarin mulki.
Tuni dai ta tabbata cewa dattawa da dama a jihar ta Rivers irin su Ankiyo Breeze sun shigar da wata kara kan cewar sulhun da aka yi tsakanin shugaban Najeriya da gwamnatin jihar Rivers da ma tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barisa Yenson Wuke ta saba ma dokar kasa. Saboda haka sun garzaya a wata kotu kan wannan dambarwar da ta siyasa, musamman yasa naji ta bakin daya daga cikin 'yan majalisa 23 waɗanda suka koma jam'iyyar APC daga jam'iyyar PDP mai mulkin jihar, kuma naji ta bakin Honorable Samuel Oga, daya daga cikin 'yan majalisar da aka kora, yace:
So the question is, when did they come back from the suspension so as to now constitute themselves into proper house of assembly that they will not suspend the or proclaim the
Yana cewa ne ina son in shaida maka cewar waɗannan 'yan majalisun dokoki guda biyar da ke goyon baya ga gwamnan Fubara an riga an kore su, kuma wanda aka dakatar ai baya da wata dama ta sake korar wasu. Don haka ina so in gaya maka cewar 'yan majalisan nan 27 da nike ciki su ne na jam'iyyar APC, ba koraru ba ne, domin kuwa alkali a baya ya yi hukunci ya za a yi kuma 'yan majalisa biyar su haramta su, kuma zancen rantsar da wasu kwamishinoni ko akasin haka a jihar ta Rivers wannan ya saba madoka. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun.
Gwamna da yake shugabancin wannan jihar Rivers, wato Fubara, abin da yake yi a halin yanzu shine daidai, domin me ai shi gwamnati, shi dokar kasa ta yarda ko kuma ta amince akan cewa shine gwamnan jihar Rivers. Don haka ba zai zuba ido wani a wajaccen wanda ba gwamna ba ya zo ya dinga masa katsalandan ko ya kokari ya juya shi yadda yake so. Shi yasa shi ma yake kokari ta inda duk yake da iko ya tabbatar da cewa shine gwamna a wannan jihar.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamida Abubakar Sakkwato, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 30. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Idan na faso ta aika diyanta duk a kashe
samayen guiya,
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen guiya,
idan ya ji zafi ya gyara hali nai, idan ya fasa toto mu ma mu dau da mara samayen guiya samayen guiya samayen guiya,
ina mafita limani ya bike mini samayen guiya samayen guiya samayen guiya,
a yau a kasar nan ma
masu mulki sun zama gafiya.
Sanayyan
wiya. Ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya.
Sanayyan
wiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya.
Sanayyan
wiya.
To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
An ce reconstruction, kalmar Turancin an ce reconstruction ana nufin a sabunta aiki. Don haka su waɗannan sabunta aiki suke, amma mu kuma wancan ɓangare wanda muke da ƙorafi a kansa ana ɗan yakutar saman titin ne sai a zo a ƙara ɗora wani.
Mu rubuta takarda zuwa 'yan majalisun da suke wakiltar waɗanda suke kan titin, sannan bayan nan muka kai hukumar ICPC, sannan muka kai kuma Ministry of Works wanda dama su suke bada makusa suke sahalewa a yi wannan aiki.
Jami'an ƙungiyar Yopa kenan da ke rajin ci gaba da kare muradun al'umma a jihar Jigawa, Najeriya, ke korafi akan aikin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na sabunta hanyar Kano zuwa Hadeja da ta bi ta garin Gumel a jihar Jigawa. A da aka ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamura.
Madalla, masare tun a farkon shekara ta 2022 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada kwangilar aikin sabunta wata hanya da ta tashi daga birnin Kano zuwa Hadeja a jihar Jigawa, bayan da aka kwashe shekaru tana lankwame rayukan mutane da kuma jikkata su baya ga lalata dimbin dukiyar al'umma saboda lalacewarta. Daga cikin manya kuma muhimman garuruwa da wannan hanya ta ratsa ta cikin su akwai Gezawa da Gabasawa a jihar Kano da Garki da Gumal a jihar Jigawa. Sannan ta kan wannan hanya ce dai ake bi a wuce garuruwan Guru da Gashuwa da sauran garuruwa na jihar Yobe. Kazalika daga kan wannan hanya ce dai ake karasawa zuwa kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke garin Mai Gatari ta kan iyakan Najeriya da Jamhuriyar Nijar ta ɓangaren jihar Jigawa. Kimanin naira biliyan 200 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta keɓe domin aikin wannan hanya mai tsawon kilomita 200. Wadda aka baiwa kamfanoni guda biyu, ɗaya na cikin gida Najeriya, ɗaya kuma na ƙasashen ƙetare. Amma wata ƙungiya mai suna Youth Partnership to Engage and Reform, wato YOPA a taƙaice, na ƙorafi a kan nagarta da kuma tafiyar hawainiya da wani ɓangare na wannan aikin hanya ke yi. Comrade Awolu Ubale shi ne shugaban ƙungiyar.
Aiki ne gwamnatin tarayya ta bayar, abin da yake a rubuce akan irin signboard ya nuna cewa wannan aikin iri ɗaya ne. Kawai abin da ya bambanta aikin
wato tun daga Kano din zuwa Hadeja,
yawwa, aikin iri ɗaya ne, haka title din project din nuna. Amma abin da ya bambanta shine akwai axis da aka dauka. Ɗaya kamfani an bashi zai dauka daga Tsalle, Tsalle gari ne yana nan karkashin shugabancin karamar hukumar Garki akan hanyar Gumel. Daga nan ɗaya kamfanin da ya dauka zai je har cikin Hadeja, ɗaya kuma kamfanin zai dau aikin daga nan Tsalle din zai kuma dawo ya zo Kano ya tike a roundabout na Enkaba ring road.
To menene watakila abinda ku a Yopa kuka lura da yadda aikin yake tafiya? Ya tsaya ne ko kuma a tafiyar hawainiya yake?
Aiki yana nan yana tafiya, amma akwai maganar tafiyar hawainiya a section 1, bangaren aikin da ya dauka daga Tsalle ya tafi Hadeja kenan. Saboda wannan aikin shi aka fara tun cikin 2022. To da aka fara aikin, ake tafiyar hawainiya, ake tafiyar hawainiya. Yanzu haka da muke wannan magana da kai, ɗaya kamfanin da zai dauka daga Tsalle har roundabout da Enkaba, a yanzu haka wannan zancen da muke da kai yana gab da shigowa cikin garin Kano, kuma duk wani abu da ya kamata a yi aikin an gama. Amma wancan aikin da aka fara tun daga 2022 zuwa yanzu, har yanzu aikin bai wuce karamar hukumar Gumel ba, yana nan a yi a bari.
Don haka yana tafiyar hawainiya ce?
Da iya tafiyar hawainiya ce, da abin ka iya cewa da sauki-sauki. Idan ka kwatanta aikin a zahiri da wannan bangare da ya dauka daga Tsalle ya tafi Kano, da kuma wannan bangare da ya dauka daga tsalle ta fadi da ba za ka kwatanta ingancin aikin ba, ba za su taba kwatantuwa ba, saboda an ce reconstruction. Kalmar turancin an ce reconstruction ana nufin a sabunta aiki, don haka su waɗannan sabunta aiki suke. Amma mu kuma wancan bangare wanda muke da korafi a kansa, ana danya kutar saman kutitin ne sai a zo a ƙara ɗora wani. Babu maganar janye tsohuwar kwalta kamar yadda ta riga ta lalace. Masana suna cewa idan kwalta ta yi shekara da shekaru, abin da yake ƙarƙahinta yana yin dameji ya tahi daga aiki. So idan za a yi reconstruction sai an kwashe wannan abin gabaki ɗaya, an yi sabon dandabe, an yi sabon zubi. To mu ba haka ake mana ba.
To za mu ji matakin da ita wannan kungiya ta Yofa ta ɗauka bayan da ta gano wannan yanayi da take ƙorafi a kai.
Duka ɗan so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da ƙafarsu su zo su yi kallanta.
Dangane da irin matakin da ita wannan kungiya ta Yofa ta ɗauka bayan ta gano wannan yanayi, Comrade Bashir Musa Gumel, memba a wannan kungiya, ya yi ƙarin bayani.
Mun rubuta takarda zuwa 'yan majalisar da suke wakiltar waɗanda suke kan titin, sannan bayan nan muka kai hukumar ICPC, sannan muka kai kuma Ministry of Works, wanda dama su suke bada makusu suke sa halewa a yi wannan aiki. So duka wannan ƙorafanmu sun kai wurinsu, kuma muna da takardu kwafi a wurarenmu waɗanda mun riga mun kai. Kusan tun kafin azumi muka kai wannan takardu, an sami ƴar ansa ko kulawa daga ita Ministry of Works cewa dan a wannan lokacin bayan mun tura sun turo an dakatar da aikin na wucin gadi.
To amma dakatarwar tana da nasaba da rubutu da kuka yi?
Tana da nasaba da rubutu da muka yi, amma ba dan an ba mu kwafi na ansar abin da muka rubuta ba ne. Mu dai a matsayinmu na kungiya muna da ofis a kuma da wurin da muke da zama, sannan muna da iyayen kungiya. So mun kai batu ne domin al'ummarmu. Sannan su kuma al'umman nan tamu akwai shugabanninmu, mu ma ba komai muke nema ba illa kawai a gyara aiki. Idan wuraren da muka dauka na hotuna da videos mun ƙara biyowa titin, mun ga wani wurin kamar ana bi ana dan gyaggyara wuraren da muka dauka na hotuna a matsayin korafi. To mu korafin ba ma fa nan ya tsaya ba. Aiki ne an bayar da shi ne duka iri daya tun daga Kano har zuwa Hadejia. Aka raba kamfani biyu, haka suka rubuta a allansu na shaidar aiki. To amma kuma ba haka ake yin aiki ba. Ko korafinmu a yi aiki yadda gwamnati ta bada.
Masare wannan fili ya tuntuɓi babban controller mai kula da ayyukan hanyoyin gwamnatin tarayya a jihar Jigawa, wanda shine gwamnati ta ɗorawa alhakin sanya ido akan wannan aiki. Amma ya ce mi masa uzuri sai ya samu sahalewar yin magana daga can sama zai tuntuɓe mu. To Allah ya kyauta, masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka.
To madalla, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Michael Cohen, wanda aka samu da laifin ƙarya a baya, tsohon lauya kuma da ya taɓa yi wa shugaban ƙasa Donald Trump aiki a matsayin mai shirya masa dabarun siyasa, ya fara ba da shaida a kan Donald Trump a yau Litinin a birnin New York. Yana shaidawa masu taimakawa a alƙali yanke hukunci, yanda bisa umarnin Trump ya taimaka wajen biyan kuɗaɗen tushiya kutocciyar baki domin ɓoye zarginsa na yin lalata yayin da ya tsaya takarar shugaban ƙasa a shekarar 2016. Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin a arewa da kudancin Gaza, yayin da hukumar lafiya ta Gaza ta yi kashedi fuskantar ƙarancin man fetur wanda injinan janareto da motocin ambulance za su yi aiki da shi, lamarin da ke neman kassara sashen kiwon lafiyar. A yau Litinin, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuƙa 31 da makamai masu linzami 16 wanda Ukraine ta harba a wasu hare-hare a cikin dare. Ma'aikatar ta ce jirage guda 7 da makamai masu linzami 4 ne aka harbo a saman yankin Crimea wanda Rasha ta mamaye, kana an lalata wasu jirage marasa matuƙa a yankin Kursk, kuma an gano wasu 4 a yankin Lipetsk.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Sarfila Hashim Gumel wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.